Daga nan birnin Washington DC muryar Amurka ke magana akan mitoci 25 31 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama muka kai a zangon FM na VOA Africa da ke mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol sai kuma alfa radio kuma si a Ghana dukkaninsu a zangon FM kuna iya kama mutane sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta addressin mu na voahausa.com Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da warhaka yanzu ma dai ni ne Sarfil Hashim kuma daga nan birnin Washington DC tare da Muhammad Lalo da sauran abokan aiki muke sake da muku da wani shirin a daidai wannan lokacin cikin shirin za ku ji cewa ana cigaba da samun bullar zazzabin lasa a Najeriya inda zuwa yanzu take ƙara yaduwa tare da haddasa asarar rayuka za mu bude muku layin wayar mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku A yau muna son jin ra'ayinku ne kan waɗannan matakai mutane za su iya dauka domin kare kai daga kamuwa da cutar zazzabin lasa. Lambar da za ku kira ita ce 202-205-6555. Bayan mun ji ra'ayoyinku za mu kawo muku labaran wasanni daga Najeriya amma kafin nan ga yadda duniya ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum. Yan majalisar dokokin Amurka sun cecceki shugaban Rasha saboda barazanar nuna karfin sojin kasarsa inda yayi ikirarin cewa Moscow ta yi nasarar gwajin nau'ukan makaman nukiliya da ka iya kaiwa kowane sashi na duniya wanda kuma yace babu wata kasa abokin hamayya da za ta iya tsayar da makaman idan aka harbo su Shugaba Putin ya bayyana sabbin matakan fasaha da suka cimma ta fuskar karfin soji ne yayin da yake jawabin halin da kasa ke ciki na shekara-shekara a yau Alhamis wanda hakan ka iya baiwa Rasha wani sabon gurbi a tsakanin kasashe masu karfin soji a duniya. Jawabin nasa ya hada hadda nuna hotunan bidiyon makaman inda masu sauraron sa suka rika tafawa akai-akai a matsayin jinjinawa. Sai dai Senator Thom Tillis na jihar North Carolina kuma dan jam'iyyar Republican ya fada muryar Amurka cewa yana kallon Putin ne tamkar yadda yake kallon mai kisa ko kuma wani mai aikata manyan laifuka. Ya kara da cewa idan Rasha ta faɗa abu ta iya kasancewa ba ƙarya wato ba gaskiya bane amma kuma ya zama dole a dauki maganar ta da muhimmanci. Ministan yaɗa labaran Sudan ta Kudu Michael McCoy ya cicciki Amurka da Burtaniya da kuma Norway inda ya zarge su da cewa su ne suka yi kane wato suka yi kane-kane a shirin zaman lafiya da ake kokarin cimma a kasar. Yayin wani jawabi da ya ajuba babban birnin kasar a jiya Laraba, Makwai ya ce ba kungiyar raya kasashen yankin gabashin Afirka ta IGAD bace take kula da shirin zaman lafiyan da ake a Addis Ababa. A yankurin da ake na farfado da matsayin da aka cimma ta zaman lafiya a shekarar 2015. Ya kara da cewa Amurka da Burtaniya da kuma Norway waɗanda ake wa lakabi da Troika ko kuma ƴan uku su suke kidansu da rawarsu dangane da shirin zaman lafiya. A cewar Makwai waɗannan kasashe da kuma kungiyar tarayyar Turai ta EU waɗanda ke bada kuɗaɗen wannan shiri su ne suke rike da akalarsa ba kungiyar ta IGAD ba kokarin da muryar Amurka ta yi na jin martanin da kungiyar rayuwar kasashen gabashin Afirka ta IGAD za ta mayar bai yi nasara ba labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC Majalisar Dinkin Duniya ta ce an kashe dakarunta da ke wanzar da zaman lafiya a jiya Laraba yayin da motar su ta taka nakiya a tsakiyar kasar Mali. Rundunar wanzar da zaman lafiya a kasar ta Mali da aka fi sani da MINUSMA ta ce dakarun na tafiya ne a tsakanin Boni da Dunza a yankin da ake kira Mpoti. Baya ga waɗanda suka mutu wasu dakaru hudu sun samu munanan raunuka a cewar rundunar. A ran 30 ta gabata ne aka kashe wasu dakarun Mali shida a wannan yanki a wani yanayi mai kama da wannan. Kakakin Majalisar Dinkin Duniya Stephen Dujarric ya ce Sakataren Janar Antonio Guterres ya yi Allah wadai da waɗannan hare-hare da aka kai a kan dakarun. Ya kuma ce wannan hari da ya wato ya kira wannan hari a matsayin ragwanci wanda ba zai kashe wa rundunar ta MINUSMA ƙwarin gwiwa ba. A yankurin da take yi na ganin mutanen Mali sun samu zaman lafiya da suke muradi. Tun da shekarar 2013 aka tura dakarun Majalisar Dinkin Duniya su 11 zuwa Mali domin ya karar masu tsawaran kishin addini da kuma tabbatar da doka da oda. Jakadan Majalisar Dinkin Duniya na musamman kan rikicin Siriya Stephen de Mistura ya ce majalisar ba za ta taba yanke tsammani kan aiwatar da shirin tsagaita wuta na kwanaki 30 da aka cimma ba a kasar Siriya. Yayin da yake jawabi a yau Alhamis a Geneva, de Mistura ya ce ya zama dole dakarun gwamnati da 'yan tawaye su daina cillawa juna makamai domin a samu kofar shiga da kayayyakin agaji ga fararen hula musamman ma a yankin gabashin guta dake hannun yan tawaye. Mark Lowcock, sakatare ne a majalisar a fannin kula da sha'anin ayyukan jin kai.
It's impossible to bring a humanitarian convoy in 5 hours. Agencies now have years of experience with this and it can take
days. Yace kusan abu ne da zai wuya a kai kayayyakin agaji cikin sa'o'i 5. Hukumomin da suke da masaniya kan wannan harka sun nuna cewa akan dauki kwana guda kafin a ratsa ta cikin shingayen bincike, duk da cewa bangarorin biyu sun cima matsaya da aka wato da aka yi a baya. A ranar Asabar din ta gabata, kwamitin tsaro na Majalisar Dinkin Duniya ya amince da bukatar a tsagaita wuta domin a samu kaiwa ga fararen hula musamman ma domin a kwashe waɗanda suka jikkata.
Mahawul Lalo kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, a wannan rahoto da cibiyar yaki da yaduwar cututtuka ta Najeriya NCDC ta fitar na nuni da cewa ya zuwa yanzu an samu asarar rayukan mutane 72 a dalilin kamuwa da zazzabin lassa da ya shafi jihohi 17, kuma an samu karin mutane 913 da suka kamu da cutar. Kan wannan batu ne na cin tibi Dr. Mustapha Munir na Jami'ar Pittsburgh da ke nan Amurka, inda na fara tambayar sa mecece cutar zazzabin lassa.
Ita cutar zazzabin lassa cuta ce mai saurin yaduwa wadda asali farkon gano ta ne a ƙauyen Lassa da yake jihar Borno a Najeriya. Ita cuta ce da ake ɗaukanta daga beraye ko kuma ƙananan dabbobi da suke kama da bera kaman wato gafiya ko kurege. Ɗan adam ya ɗauke ta, cuta ce mai saurin kisa, tana da saurin lahani. Alamominta sun haɗa da zazzabi mai zafi, karba alamominta ba sa da bambanci da alamomin cututtuka da dama da suka shafi zazzabi, harawa, kasala, mutum gaɓoɓinsa su dinga ciwon gaɓoɓi daga baya. Babban abin da yake bambanta ta shi ne cutar idan ta yi nisa mutum zai dinga fitar da jini ko ta hanyar aman jini ko haɓo da dai sauransu.
Likita, mene bambancin shi wannan zazzabi na lassa da kuma sauran zazzabi da ake da su?
To, shi wannan zazzabi na lassa bambancinsa shi ne gaskiya yana da, na farko zazzabi ne mai saurin kisa, wanda da yawa zazzabi da ake da su mutum zai iya ta doguwan jinya yana fama da shi na wani lokaci ko ma ya murmure ba tare da shan magani ba. Amma zazzabin lassa zazzabi ne wanda in ya shiga mutum yana lalata kamar hanyoyin jini.
Ka dakta, ka ce wannan cutar ta samu asali ne a Najeriya, shin sauran kasashen Afirka ko wani duniya ba su da wannan cuta kwata-kwata sai Najeriya?
Gaskiya wannan cuta ta zazzabin lassa ta fi ƙarfi a nahiyar yammacin Afirka da kuma nahiyar Afirka ta tsakiya, wato Najeriya da sauran kasashe na yammacin Afirka wanda suke da kamar dazuzzuka da kuma cuta ce ta fi yawa a wajen al'ummomin da suke yawan da suka kusanci waɗannan dazuzzuka. To, an fi samunta kenan a ƙauyuka ko kuma inda mutane suke ake farautar beraye ko gashiyoyi ko kuma ɗan adam yake waɗannan beraye da gashiyoyi suke shiga inda mutane suke.
Shin ga ɓangaren da suke amfani ko kuma suke cin beraye, shin wannan cuta duk beraye suna ɗauke da wannan cuta kenan za a iya cewa?
To, ba za a ce duba, amma dai gaskiya maka matakan kariya, matakan kula da wannan cuta da hana yaduwarta shi ne a kiyaye ta'ammali da waɗannan da beraye da gafiyoyi da waɗannan nan da aka fi kiransu da bushmeat. Saboda sau da yawa a cikin fitsarinsu ne ake yawan samun wannan.
To, wani matakai za a ɗauka domin daƙile yaduwar wannan cuta, ganin cewar yanzu haka akwai jihohi wajen 17 da wannan cuta ta yaɗu a Najeriya kaɗai?
To, matakin farko na kariya shi ne tsaftar muhalli da kuma gudun ta'ammali da waɗannan dabbobi da ake kiransu bushmeat, wato kamar beraye da gafiyoyi da dabbobi makamantansu.
Ga mutanen da suka ji alamun wannan zazzabi inda suka fara haɓo ko jini ya fara fita daga jikinsu, me ya kamata su cikin gaggawa da zarar sun ga wannan alamun a tare da su?
To duk wanda ya kamu da zazzabi in har zazzabin ya wuce na dan gajeren lokaci na kamar rabin yini haka ko yini guda lallai musamman wanda suke jihohin da wannan cuta ta yawa to da ma koma wace jiha mutum yake lallai ya garzaya wajen likita inda suke da kwararrun likitoci da kayan aiki inda za a duba shi
to Dr. Mustafa Munir kenan na jami'ar Pittsburgh Dr. mun gode kwarai da gaske
yawa to assalamu alaikum
To in an jima kadan zamu bude muku layin waya domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Muna son jin ra'ayinku ne game da matakan da za a iya dauka domin kare kai daga cutar zazzabin lassa. Shin akwai bullar wannan cutar a jihar da kake ko kike? Muna son jin ra'ayinku sai a yi azumar kiran mu. Lambar mu ita ce 202-205-6555 sai a sa alamar tarawa to plus da 1 sannan a jero lambobin. Kafin nan a shakata da wannan waka.
Ubangiji sarkin baiwa Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon dani nake kullun sahe ka ba mu lahiya sarki Allah Amin amin summa amin 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 summa amin ya Allah Ku bude kunnuwan ku ku jama'a ga wata sanarwa Ku bude kunnuwan ku ku jama'a ga wata sanarwa Mutanen karkara da birni wannan ku ne ya shafa Zancen da zamihi zancen ciyon idan wane ciyon idan amadari ilimi abokin tafiya idanu abun kulawa ilimi abokin tahiya idanu abun kulawa kowa ne shahidanu kiyaye hasara babba kowa ne shahidanu nace yaya hasara babba Rishi idanuwa shata mu ba mu sune Rishi idanuwa shata mu na gudune Itunda ba ku sune har ya kasance ku na gudune ku dauki jawabi da gafadi Itunda ba ku sune har ya kasance ku na gudune ku dauki jawabi da gafadi
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-6555 domin a bayyana ra'ayi 202-205-6555
To madalla mun samu kiran mu na farko daga Kaduna wane ne akan layi daga Kaduna
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Amin wa alaikum assalam ya sunan malamin.
Sunana Alhaji Musa Garu ne radio da recorder kasuwar kawo Kaduna Najeriya.
Alhaji Musa muna sauraron ka.
To alhamdulillah gaskiya al'amari ne abinda nake dubawa dangane da wannan magana cutar lassa din nan abinda mutane za su kokari su kiyaye. Da farko gaskiya al'amari kaga kamar mutane suke cin abinci irin kamar cin ta'ajji abinci kera yazo dan guguya din nan to ya kamata gaskiya mutane su rika kiyayewa na jin su kuma ya kamata al'umma kamar wanda suke zuwa gada din nan suna kamo tsirai su ce wannan tsirai gida ne da na daji to ya kamata kokari a kiyaye kuma shi kanshi na uku idan tsirai ya shiga cikin abincin ku to ya kamata gaskiya rika kiyayewa domin a gurta ra'ayi tsira tare na ra'ayi kenan nagode a tashi ra'ayi Alhaji Musa Garo
to mun gode Alhaji Musa Garo da wannan ra'ayi naka bar mu je filato wane ne akan layi
Ya assalamu alaikum mai magana Bala Komanda ne daga cikin garin Bukur
To Malam Bala menene gudunmuwanka
Na'am Bala Komanda ne daga cikin garin Bukur
Muna sauraron ka Bala Komanda
To alhamdulillah gaskiya wannan cututtukan gaskiya game da maganar cin wa'ansu irin bushmeat din nan da bai kamata ba to ya kamata mutane su yi kokari su kiyaye cin irin wa'annan abubuwan duk da mu dai a wannan jiha dai tamu ta Plateau gaskiya alhamdulillah babu inda aka samu wannan bullan wannan abubuwan to muna fata ubangiji Allah ya kare wa'anda ma suke tare da wannan cutan kuma Allah ya kare mu Bala Komanda daga cikin garin Bukur a tashi lafiya
to madalla mun gode Bala Komanda bari mu je Kaduna wane ne akan layi
To Sharifina shin kuma albarka da dare.
Yau barka dai. Da wa nake magana kenan?
To sunana Murtaza Allah kiran ku da dare daga sa Kaduna tarayyar Najeriya.
To malam muta muna sauraron ka.
To ai shawara ne da na gaba da ba kan mu shine cewa gaskiya ya kamata duk wani abu da zaka bar shi ko mata su girki su bar abinci a waje ko a kitchen haka wanda aka san da kera gidan to a dinga kiyayewa kuma ya kamata a ce ita gwamnati namu na kasar nan ta haɗa girmamawa a shiga gidan kafa sada labarai a harkan daktoci suna ta wayawan mu da mutane kai kuma gaskiya a samu rigakafi a cikin kowanne asibitin gwamnati hatta na yanka su ma wasu shawara su nemi magungunan nan gaskiya saboda gudu tare a tsira tare da fatan za ku tashi lafiya
to madalla mutala mun gode kwarai da gaske bar mu je fataskum wane ne akan layi a fataskum fataskum to da alama dai mun rasa na fataskum to sai a ci gaba da gwada mu domin a sami layikan mu yanzu haka abu da suke muna son jin ra'ayinku ne kan wani matakai ya kamata mutane su ringa dauka domin kare kansu daga yaduwar cutar zazzabin lasa wato ita dai wannan zazzabi dai kamar yadda kuka ji cewa babu wani yanzu haka babu wani rigakafi ta wannan cuta to amma likitoci da kwararru na mana bayanin cewa idan har aka ci gaba da tsafta ba za a kamar ita ba wane ne akan layi da yake bi wane ne akan layi daga Kebbi
yau assalamu alaikum kuna magana da Shehu Arba Sara daga Dankosa Gu Kebbi
to mallan Shehu muna sauraron ka menene gudunmuwanka
hello
muna sauraron ka menene gudunmuwanka
hello
to da alama dai layin naka mallan Shehu ba shi da kyau
hello
to bari mu je Sokoto wane ne akan layi wane ne akan layi daga Sokoto
Umar Yahya Kanyu
to mallam Umar muna sauraron ka menene gudunmuwanka
gaskiya gudunmuwa ta dangane da wannan cututtuka
wacce shawara za ka iya baro
Allah ya tantance mu ta da wasu magana
ina jin ka ci gaba
gwamnati ta tantance mu ka da su maganuka haka wadanda dace a sa maɗiraye su a ganga su da rage
to madalla mun gode kwarai da wannan gudunmawa taka bar mu je jahar Niger wane ne akan layi
Ibrahim mai wakin hula a garin mai gode a Kimba
to mallam Ibrahim muna sauraron ka
to gaskiya duk wanda Allah ya kunce kamu da wannan cuta sai dai mai fatar Allah ya ba shi lafiya dan saboda ainihin a bangaren gwamnati ba babu wani sallafi wanda daga wani take ba ainihin musamman talaka wanda zai samu taimako a ce gashi ya samu magani akan kari sai dai mun fatan duk wannan Allah ya dora wannan cuta dai Allah ya ba shi lafiya
to ga wanda kuma basu kamu da cutar fa me zaka iya ce musu kamar likitoci na cewa a kiyaye rin tsafta wanke hannu da sauran abubuwa
eh to wannan abu ne mai kyau dan saboda addinin mu na musulunci ma abu ne tare da mu da kiran tsafta babu idan aka kiyaye wannan tsafta insha Allah Allah zai kare mutum shine muke fatan da duk wanda Allah ya kunci bai kamu ba to sai kiya da tsafta a lafiyar jikin shi da abincin shi gaba daya
to madalla mun gode kwarai da gaske bar mu je fitas kuma wane ne akan layi
Alhaji Ramadan ne mai adace daga Fochisco
to Alhaji Ramadan muna sauraron ka
to mu ma nan dai alhamdulillah ba wannan rahotanni game da wannan cuta a nan mu sai kuma muna fata wanda Allah ya saka kamu Allah ya ba su lafiya mu kuma Allah ya kare mu sannan kuma ya kamata a dau matakai gwamnati ki shigo ciki sosai domin wadata mutane da rigakafi inda akwai ko kuma matakan da zai kawo kariya Allah taimake mu ya kawo mana sauki gaba daya
to madalla mun gode kwarai daga sabar mu je Zaria wane ne akan layi daga Zaria
assalamu alaikum Muktar Bello ne daga Zaria
Muktar Bello muna sauraron ka
to ni ina ganin gudunmuwa na akai mutane dai a rika kula da tsafta a rika kula da duk abubuwan da zai jawo irin wannan cututtuka mutane suka kiyaye sai ga Allah ya kiyaye da fatan muna fatan inda Allah ya sai same shi Allah ya tsare mu kuma inda bai same mu ba Allah ya kiyaye mu
to madalla mun gode kwarai da gaske mallam Muktar ban mu koje Kano wane ne akan layi
to kuna tare da Umar Ofisa Ungwa uku layin ne fata daga aminan Juna da kanan jihar kanan Najeriya wato kanan Dabu wa'annan abubuwan da muke gani gaskiya dole ne mu zama cewa mun zama masu addu'o'i da azakar a dukkan abubuwa kuma mu ji tsoron Allah dukkan abin kuma mu tsaya komai da addu'a duk abin da kake gani ya samu wani kare wuce same ka ba wannan abu ne da ya kamata a ce an yi duba da shi kuma shugabanni ya kamata su saka ido samu a cikin wannan abubuwan mu zama cewa mun zama tsintsiya madaurin ki dai a cikin dukkanin harkoki da irin wayannan abubuwan da muke gani wannan shine dai a takaice Umar Ofisa Ungwa uku layi mai fara karan jihar kana nake cewa a tashi lafiya
to mun gode mallam Umar bar mu je jihar Ondo wane ne akan layi daga Ondo
assalamu alaikum
amin wa alaikum assalam ya sunan mallamin
muna kuna magana da Abi dan kalle da bai sanar da mani ko anan Ondo
to Abi muna sauraron ka
eh lalle masha Allah danganci da wannan maulidi ke yi na fadakar da mutane danganci da wannan cuta ta lasa wannan fadakarwa ce mai kyau domin ya kamata ya kamata mutane su tsara lura da tsaftar muhalli da tsaftar gidaje domin wannan fanni ne ake samu wayannan cututtuka suna damuwar mutane.
To mallam mun gode kwarai daga Sumala Abi da wannan gudunmuwa da ka bayar. A bar mu je Kaduna. Wane ne aka layi a Kaduna?
Salamu alaikum, ko kai daga nan Kaduna?
To mallam muna sauraron ka. Menene gudunmuwan ka?
Alhamdulillah, ai mu da ma addinin mu ya tana da tsafta. Sai ya da malaci kullum muna cikin tsafta. A wannan abubuwan da suka zo abin nan zan muna fata ubangiji Allah ka kawo mu fadin su a din fadin Najeriya. Kuma inda suka faru ubangiji Allah ka ba su. Mu da ba su faru din ba. To ubangiji Allah shi kare mu. A da ta kenan mallam.
To mun gode kwarai da gaske da wannan gudunmuwa kai ma da ka bayar. To bari mu je Kwara. Wani ne akan layi da Kwara?
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mai magana Jalal Alhaji Garba Dina Sokoto Najeriya ne blouse da kayan wuta kala kala daga nan Kwara. A gaskiya dangane da musamman ma wannan cuta ta Allah ta to mu kiran mu ga jama'a to ya kamata a yi taka tsantsan da dukkanin wani abu wanda zai iya kawo ta kuma wanda Allah ya jarba da wannan ubangiji Allah ya mun sauki wannan ita ce saka cikin gurbin mata na gode biyo.
To mallam Bello mun gode kwarai da gaske kuma da daga wayar kuma ka karshen daga wayoyin mu a yau sai mu zamu bude muku layika gobe da al'asar idan Allah ya kai mu sai ku ci gaba da kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Mun gode. To har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC wanda yan agogon muke cewa karfe 5 saura minti 8. Yanzu kuma sai
wasanni a takaice.
Wannan shugaban hukumar kwallon kafar duniya wato FIFA Sepp Blatter ya ce san bai kamata ya amfani da mataimaki alƙalin wasa mai kula da hoton bidiyo ba a gasar kwallon kafa ta cin kofin duniya a zaman wani bagiren gwajin fasahar ba. Blatter ya yi wannan sharhin ne a shafin sa na Twitter biyo bayan dimbin korafe-korafe da rudanin da ake samu a gwajin amfani da tsarin. A bangare ɗaya kuma kotun Tottenham ta Ingila Mauricio Pochettino ya ce tsarin na amfani da mataimaki alƙalin wasa na bidiyo wani babban cikas ne bayan da kungiyarsa ta rasa kwallaye biyu da bugun penalty daya a wasan da ta buga na gasar FA a ranar Larabar da ta gabata. Shahararren dan wasan kungiyar Chelsea Eden Hazard ya bayyana cewa zai rattaba hannuwa sabon kontaragi da kungiyar ne kadai idan ta amince da sharadin bashi damar komawa Real Madrid idan aka bude kasuwar yan wasa ta bazara. Haka shi ma mai tsaron gidan kungiyar ta Chelsea Thibaut Courtois ya baiwa kungiyar shawarar mai gurbin sa da takwaransa na kungiyar Roma Alisson domin kuwa yana shirin kaura zuwa Real Madrid. An ruwaito kungiyar ta Real Madrid da cewa ta kebe zunzurutun kudi har fan miliyan 109 domin sayan dan wasan gaba na Chelsea din Eden Hazard a daidai lokacin da kuma ta dade tana zaurcin Courtois. Mai horar da yan wasan kungiyar Manchester City ta Ingila Pep Guardiola ya jaddada cewa lashe gasar Premier ta Ingila shine abu mafi muhimmanci da zai fi mayar da hankali akai fiye da gasar cin kofin zakarun Turai. Yanzu haka dai City din ce ta lashe gasar League Cup a wasan karshe da suka kara da Arsenal a filin wasa na Wembley a ranar Lahadin da ta gabata. To amma Guardiola ya ce shi kam ya fi sha'awar ganin cewa kungiyar ta City ta lashe gasar ta Premier karo na 6 domin mayar da gasar ta Premier ta Ingila wani karamin lissafi ga Manchester City. Yanzu haka City din na can tana fafatawa da Arsenal a wasan gasar ta Premier a filin wasa na Emirates. Tsohon shugaban kasar Amurka Barack Obama ya bayyana bukatar sa na dawowa taka leda a wasan kwallon kwando a kungiyar San Antonio Spurs. Spurs dai wata kungiyar kwallon kwando ce ta kurarru a birnin Texas inda shugaban na Amurka na 44 ke son ci gaba da wasa a daidai lokacin da yake dan shekaru 56 da haihuwa. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Shirin bayar da tukuici na ma'aikatar harkokin wajen Amurka na Reward for Justice na ta yin tukuicin dala miliyan 5 ga duk wanda ya bayar da bayanai da za su taimaka wajen kama da hukunta duk wanda ke da hannu a kisan ba Amurka Joel Shrum a kowace ƙasa yake. Ranar 18 ga watan Maris din shekara ta 2012 ne aka harbe Jolstrom akan hanyarsa ta zuwa aiki a kasar Yemen, wanda wani dan bindiga da aka goyo akan babur ya tsaya a daidai motar sa ya harbe shi. A lokacin da ya mutu, Jol malami ne da yake koyar da harshen Turanci a cibiyar horaswa da kawo ci gaba ta kasa da kasa, wadda take da daidai cibiya a kasar Yemen. Kwanaki kadan bayan harin, kungiyar ƴan ta'adda ta Al-Qaida ta fito ta dauki alhakin kisan. Tunda aka kirkiri shirin a shekarar 1984, shirin Reward for Justice ya biya tukuitin sama da dala miliyan 125 ga sama da mutane 80 waɗanda suka bayar da sahihan bayanai da suka taimaka wajen hukunta ƴan ta'adda da kare aikata ayyukan ta'addanci a faɗin duniya. Za ku iya bibiyar shirin Reward for Justice a Twitter a adireshin @RewardForJustice. Za iya samun ƙarin bayani kan tukuitin da za a bayar kan kisan Joel Shroom a shafin yanar gizo ta wannan adireshin rewardforjustice.net. Duk wani da yake da bayani zai iya tuntuɓar shirin Reward for Justice ta wannan akwatin email info@rewardforjustice.net ko akan lambar waya 1800-877-3927. Za kuma iya aikawa da wasiƙa zuwa ofishin Reward for Justice da ke a birnin Washington DC. Wannan sanarwar ta fito ne daga gwamnatin Amurka. Da wannan kuma muka zo ga shirin mu na ƙarshe, labarai a takaice.
Dan majalisar dokokin Amurka sun caccaki shugaban Rasha saboda barazanar nuna ƙarfin sojin ƙasarsa, inda ya yi ikirarin cewa Moscow ta yi nasarar gwajin nau'ukan makaman nukiliya da ka iya kaiwa kowane sashi na duniya, wanda kuma ya ce babu wata ƙasa abokin hamayya da za ta iya tsayar da makaman idan aka harbo su. Shugaba Putin ya bayyana sabbin matakan fasaha da suka cimma ta fuskar ƙarfin soji ne yayin da yake jawabin halin da ƙasa ke ciki na shekara-shekara a yau Alhamis, wanda hakan ka iya baiwa Rasha wani sabon gurbi a tsakanin ƙasashe masu ƙarfin soji a duniya. Ministan yaɗa labaran Sudan ta Kudu Michael McCoy ya caccaki Amurka da Burtaniya da kuma Norway, inda ya zarge su da cewa su ne suka yi kane-kane a shirin zaman lafiyar da ake ƙoƙarin cimma a ƙasar. Yayin wani jawabi da ya ajuba babban birnin kasar a jiya Laraba, McCoy ya ce babu kungiyar raya, wato ba kungiyar raya kasashen yankin gabashin Afirka ta IGAD ce take kula da shirin zaman lafiya da ake a Addis Ababa ba, a yankunan da ake na farfado da matsayin da aka cimma a shekarar 2015. Ya ƙara da cewa Amurka da Burtaniya da kuma Norway, waɗanda ake walakabi da Troika ko kuma ƴan uku, su suke kiɗansu da rawarsu dangane da shirin zaman lafiyar. Kokarin da muryar Amurka ta yi na jin martanin da kungiyar raya kasashen gabashin Afirka ta IGAD za ta yi bai yi nasara ba. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce an kashe dakarunta da ke wanzar da zaman lafiya a jiya Laraba, yayin da motar su ta taka nakiya a tsakiyar ƙasar Mali. Rundunar wanzar da zaman lafiya a ƙasar ta Mali da aka fi sani da MINUSMA ta ce dakarun na tafiya ne a tsakanin Boni da Dunza a yankin da ake kira Mpoti. Baya ga waɗanda suka mutu, wasu dakarun hudu sun samu raunuka a cewar rundunar. A ran talatin ta gabata ne aka kashe wasu dakarun mali shida a wani yanki a yayin da suke tafiya a wannan wuri. Kakakin Majalisar Ɗinkin Duniya Stephen Dujarric ya ce Sakatare General Antonio Guterres ya yi Allah wadai da waɗannan hare-hare da aka kai akan dakarun.
To madalla masu sauraron mu, da wannan muka ƙarshen shirin namu na yau baki ɗaya, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ta gabatar da shirin da kuma Julie Leathers Gresham wadda ta hada shirin da bada umarni da ma injiniyan mu na yau Cedric. Ni Sarfil Hashin kuma ke cewa mu kwana lafiya. Assalamu alaikum.